Dr. Ajoke Dumakin ita ce shugaban kungiyar kare haƙƙin bil adama da kuma mata da ake kira Human Rights, kuma ta shaida mani dalilin wannan taro da kuma nuna majigi.
The essence of screening this documentary is to show that gender-based violence is on the increase.
Ta ce dalilin nuna wannan majigi shine domin nuna al'umma cewa ana samun karuwan cin zarafin mata a Najeriya da kuma tauye haƙƙin bil'adama, dokuwa da matakan da hukumomi ke ikirarin ɗauka kamar yadda aka gani a nan. Kuma dole ne mu tashi tsaye wajen ankarar da jama'a cewa dukkaninmu 'yan uwan juna ne masu neman kare haƙƙin juna.
If this violence is on the rise, we must speak out. We must be each other's keeper.
Matsalar cin zarafin bil'adama ko tauye masa haƙi dai ba wai kawai ya tsaya bane ga cin zarafin mata ko kuma yara da kuma yiwa juna rauni, har ma da matakan da hukumomin tsaro ko na shari'a ke ɗauka na tafiyar hawainiya wajen bincike da hukunta masu aikata laifuka tare da kwato wanda aka zalunta haƙinsa, kamar yadda Malam Saminu Shu'abu Jikamshi ya shaida wannan taro.
Kamar yadda nake da tsokaci akan wannan jarabta da ta same ni ta wannan mutum da ya sa uniform na custom ya zamanto ya zalunce ni, da aka kama shi nayi ta kokarin in ga haƙi na fita hannun shi wajen hukuma ta police. So hakan bata samu ba, sai na kai kuka na daga wata hukuma da ake ce ma EFCC. So da farko hukuma EFCC ta yi man hof cewa lalle zata tabbata kirjin cewa zata kokari akan haƙi na. Yau da kama mutumin nan abin mamaki, muna cikin wata na tara.
Rahotanni dai sun nuna cewar mata da yara su ne aka fi tauyewa haƙƙin su, inda ake samun karuwan cin zarafin mata da yara ta yi masu fyaɗe, kamar da wata uwa da bata so ambaci sunanta ta shaida mini ta wayar tarho, inda take kukan cewa an yi wa ta fyaɗe kuma ana tafiyar hawainiya wajen gudanar da shari'a a gaban wata kotu da ke jihar Ogun.
Ka je police station gurin wa'annan 'yan sanda. 'Yan sanda suka tambayi shi matan nan da maza. Ke ce ni gaskiya ya yi. So ɗaya kai ko da yawa ya ce da ba. Ana ba ta abinci ne ya ce baya ba ta. Auranta za ka yi take yi mata haka ya ce ba auranta zai ba. Haka kuma suka ce ne.
Kowane mataki ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Women Arise ke ɗauka game da irin waɗannan koke-koke ga dai Dr. Ajoke.
Although I agree that it must be a painstaking approach in making sure that the wrong person is the one that is punished and the right person is not punished for a wrong that is not done.
Tace muna sane da tafiyar hawainiya da hukumomin 'yan sanda da alƙalai yake ɗauka, ko da yake hakan zai taimaka wajen kaucewa hukunta wayanda basu ji ba basu gani ba, amma kuma akwai buƙatar ganin an gudanar da shari'u da bincike da irin waɗannan laifuka cikin hanzari, domin hakan ya zama izina ga masu aikata laifuka makamantan waɗannan.
Please speed up the process so that at the end those who perpetrate the heinous acts, we know that others are brought to book.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.